أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 21 رجب شكارة 2445 هجرية wanda dace da bi da watan biyu shekara ta 2024 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine azadu wal madiya sharhin kitab zuhud wal wasiya harful qaf zan mu tashi harful harful ayn harful gain harful fa ga hicin sama harful fa da harful qaf ina ga zasu samu مالك يكي تشوى رحمه الله تعالى أغسر بالملامة قصد غيري وأمري كله بعد الخلافي إذا آش مرء 50 حولا ولم تر فيه أثار الأفافي يكي فلا تستهبن له رشادا وقد أودى بمنته التجافي يكي ولما لا أبذل ولما أبذل الإنصاف مني وأبلغ طاقتي في الانتصاف يكي لي الويلات إن نفعت إزاتي سوايا وليس لي إلا الكوافي yawa malam rahimahullahu ta'ala a cikin wannan harafi na alfa yake cewa babu wannan baiti na 109 daidai yake cewa kasudu bil malamati kasada gairi shin zan nuhaci zargi kasada gairi nuhatar wani na ina ta zargi cewa dan adam in kai kaza ta yaya ake ina wannan zargin ina nasaba shi zuwa ga wani ina nuhatar wani da shi yace fa amri kulluhu badil khilafi ala hali kuma lamarina dukkan shi ya bayyana sabanin haka sabanin abin da nake fada wannan tawadu'u ne na malamu lugatul bait lugata baiti almalama shine almazamma ana cewa lama yalumu lum lauman fa huwa la'im mafulun shine malum kamar da zuwa qur'ani Allah madaukin sarki yake ba mu labari game da imra'atul aziz qalat fa zalikun allazi lumtunni fi kuka zarge ni akan shigin suratul yusuf falata kama hulutu huwa mulim haka yake cewa fa akbar ba'dhum ala ba'din yatalawamun ga ya tafa'aluna wala uqsimu bin nafsil lawwama allawwama wa qala ba'dhum wani yake cewa wala tasqini ka asal malamati innani maridun mahifun wa tariqi mukhawwafu abu talib yake cewa laqad almutu bi anna dina muhammad yace min khairi adyanil bariyati dinan laula almalamati aw hizara masabbatin lawajatani samhan bizaka mubina yake cewa dan ba tsiba na san cewa haqiqa addinin annabi muhammad yana cikin mafifitan addinai dan ba zargi ba da gudun azage ne da an same ni mai biyayya game da wannan addinin kaga gudun zagi ne a ce ya bar addinin ka uwaye da kakanni shi ko bai san wannan zagi badi ai shine zahir ana cewa bada ana cewa bud wa bada awwal shay shine harkon abu wa badiyar ra'ayi zahiruhu mabayyanin ra'ayi a cikin suratu hur yake cewa badiyar ra'ayi Al-Busayri yake cewa badi sakinati fi suqudin lahu waridan falam yazal huwa marhubun wa ma'mulu majnunu layla yake cewa gurabiyatul fara'in badiriyati sana'a wa manziruha badil jamali aniku Abu Tamam yake cewa hazal walid ra'a tasabbut ba adama qala yazid ibn al-muhallab mudin mai halaka ma'anar baitin yalumu sheikh malan yana zargin kanshi cewa wannan wa'azuzukan yana nuhata wani ba shi ba lamarin shi kuma ya saba abin da yake mana wasiya da shi wannan duka yana daga cikin wannan tawadu'u na malamai da rushin ruduwa da kai baiti na 110 da na 111 yace iza asha mar'un 50 hawlan idan mutun ya shekara 50 walam tara fihi athar al-afaf baka ga ba alamu na kamun kai tare da shi yace falata sabanna lahu rushidan kada ka mishi tunanin kada ka mishi kudirin cewa zaka samu shari'a tare da shi faqad auda bi munnati at-tajafi faqad haqiqa auda ya halakar da at-tajafi nisanta bi munnatihi da abun nan kin shi da karhin shi nan gurin malam yake cewa athar shine jam'u atharin ai shine al-alama alamatu shay'u husul ma yadullu ala wujudihi shi yasa sawun mutun ake ce mishi ra'aitu atharahu naga san shi dan saboda sau yana nuni ga mutunan ya wuce nan Allah yake cewa kuma kafaina ala atharihim bi rusulina Allah ma yake ce madaukin sarki yake cewa hum ashaddu minhum quwwatan wa atharan fil ardh wa atharan gurbi aban kasa khansa'u take cewa law minkum kana fina lam yanal abadan hatta tulaqi umuran zati athari tastashabanna shine la ta'taqid anna ar-rushda yasahabu kakka kudurta cewa shari'a zata tare zata kasance tare da shi auda ana cewa auda yudi audi ida alfahu wa mudin mafulun shine muda bihi shine halakakke attab ibn warqa yake cewa auda bil kumana wa qadana lil muna fil umr hatta zaqa minhu mattaqa almarrar ibn sa'id yake cewa wa inna mali yawman lasu sabiqahu hatta yaji'u in auda bihil umaru auda halaka nan gurin kawai nayi tawjihin magana ya saba abinda aka saba da aka ce auda yudi kaza da ya ce ma'anahu ai halaka ba mu hadu wannan ba an mance irin da can ba yadda aka saba bi munnatihi yace alminna shine ai alquwa bi minna quwa ana cewa laysa liqalbihi minna wa jam'uhu minan nun jam'in shi shine minan attajafi shine attaba'ud ana cewa tajafa junubuhum anil madaji haka sha'ir yake cewa to azmiri bi auna itazafi wa musli la yujaza bil ajuzi ma'anar bayt bil ajuz ma'anar baytain ma'anar baitin guda biyu ai al insani yana cewa shi dan adam idan ya kai shekara 50 shine shekaru na gwarzantaka shekaru na sinnal kuhula amma duk da wannan ba a ga alkhairi tare da shi ba fuskanta zuwa ga Allah ba to wannan kakkai zakan cewa zai samu shiriya wannan galibin lamari yake ne galibi wanda kai shekarun wannan bai shiriyu ba to da wuya ya shiriyu baiti na 112 mala yake cewa walima la abzulu al insafa minni me yasa bazan bada adalci daga gare ni ba yace wa ablugu daqati in kai matukar kokari na fil intisaf wajen kwatamta adalci al insafa ana cewa an safa yunsifu insafa na fa huwa munsifun maf'ulun shine munsaf ai ada ai adala shine adalci abul utahiya yake cewa rahimallahu maran an safa min nafsihi iz qala khairan aw sakata ibn rum yake cewa taballi hakama daga wani wal muqarribi fama ra'a fihi ri'an qadu insafan insaf ma'anal bait yace wali shay'an la abzul juhud fi al-insaf min nafsi yake cewa me yasa bazan bada iya kokari na ba in ma kaina adalci in yi amfani da kaina cikin ibada dan saboda shine adalci na hakika cikin rayuwa kuma shine hadafi ma na halittar dan adam gabaki daya Allah yace ban halici mutun da dan adam ba sai ran subuta mini bauti baiti na 113 al-imam yake cewa liyal wailati in nafa'ati zati yace kaito ya tabbata gare ni idan wa'azina ya an hwanar da siwaya wani na wa'azina ya an hwanar da wani na yace walaysa li illa alqawafi ni kuma in zamana tababu abinda na samu sai kafiya ta waken wa'azin ya an hwanu wani ni kuma in tashi da kafiyar waki in haka ta faru kaito ya tabbata gare ni yace al wailatu shine jam'u wailun kalimatu azabin ala maqtaru ibn jarir at-tabari kaw kalma ce ta azaba amiru shu'ara imru al-qais yake cewa yumin dakhalatu al-khidra khidra wa nazata fa qalat lakal wailatu innaka murjili lakal wailatu jam'in shikenan al-qawafi qafiyatu shi'r ana cewa qaffa ya qaffi qaffi taqfiyatan fa huwa muqaffin maf'ulun shi muqaffa qaffa shi'r ayja ala lahu qafiya ya sanya mawaqa qafiya a cikin ta'arifin shi'r ana cewa kalamun mawzunun muqaffa zaunce ne mai wanda yake busa wazani kuma da kafiya ana yin idlaqin kafiya akan shi'r kin gabaki daya ana cewa qala fi qafiyatihi ya fada cikin kafiyar shi yake cewa ma qultu qafiyatan tukhbiru annahu fi ma yusibu asabani bi sawabi ma qultu qafiyatan ban tahadin wata kafiya ba nan kafiya na nihin shi'r kawai albawar da yake cewa ashartu jafni lam ashartu jafani lakum fi nazm qafiyatin ma inna laha fi qadimi shi'r min masalin yace na hana ido na barci na hana gayata barci a cikin tsara muku kafiya yana nihin baitin kanshi wannan waka kanta bai harfi na harful qaf malam yake cewa rahimahullahu ta'ala baiti na 114 yace ala inna sibaqu sibaqu zuhudin wa ma fi ghayri zalika min sibaqin yace ala ku saurara inna sibaqa lalle tserere rigai-rigai shine sibaqu zuhudin rigai-rigai na zuhudu wa ma fi ghayri zalika min sibaqin wanda ba wannan ba tserere bane tserere na hada duniya tserere na in yi kaza wani yayi kaza sai nayi na duniya wannan ba shi bane tserere ai anna sibaq ma'ana baitin dan babu kalma mai wahala ana ma'ana baitin cewa tserere na hakika a cikin wannan duniya shine tserere na zuhudu a duniya ba tserere ba cikin hada duniya da tattara karmamun duniya wanda karewa zai kamar yadda shine mafi galibin rayuwar mu a yau Allah yake cewa fastabiqul khairat ku rigai-rige zuwa ga aikin alkhairi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ya gabata cikin hudubata utubatu bin gazwa ne yake cewa inna dunya qad azanat bi sarmi duniya ta sanar da cewa yankewa zatta yi kuma ta bada baya da gaugawa ba abin da ya saura har karshe da ya gabata mun yi bayanin shi baiti na 115 al-imam yake cewa وَيَفْنَى مَا هَوَاهُ الْمُلْكُ يَوْمًا وَفِعْلُ الْخَيْرِ عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ yace ma hawahul mulku abinda mulki ya tattaro ya fana yawman wataran zai kare duk irin mulkin ka abinda ka tattara na dukiya na menene gabaki dai karewa zai yace wa fu'ilul khairi shi kuma aikin alkhairi bakin indallah yana wanje a wajen Allah in ka yi shi yana nan wajen Allah ma'anal bait ma'anar baitin dan shi ma babu kalma ko dai mai wahala yace aisa yafi sayafna kullu ma hawahu mulukud dunya duk abinda masu mulkin duniya suka tattaro zai kare wa gairuhum da wasan su min hudamin duniya na karmamin duniya wa yabqa fi ilal khair da'iman aikin alkhairi shi zai tsaya a dawame saboda ladan shi ana amfana da shi duniya da lahira mai aikata alkhairi har abada bai tabewa Allah yana cewa ma taf'alu min khairin duk abinda ku aikata na alkhairi ya alhamdulillah Allah ya san shi haka Allah yake cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah duk abinda ku aikata na alkhairi zai ku same shi a wajen Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu khairur raziqin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ma yukhlifu almar'u ba'dahu salasa mafi alkhairin abinda mutun zai bari bayan mutuwa shi shine abu uku waladun salihun yad'u lahu da nagari wanda zai mishi addu'a fa yabluguhu du'a wa addu'a shi tana tarda shi aw sarqatun tajri ko sarqa mai gudana fa yabluguhu ajra ladan ta yana tarda shi aw ilman yu'malu bihi ba'da ko ilman da ya watsa ta rubuce ko ta karance al'umma suna amfana da shi bayan ya rasu ibnu khuzaima an rawaito shi albani yace sanadin shi mai kyau ne sai na 116 yace sa ta'arifu kan nadamatu an qaribin wata shaqu hasaratan yawmal masaki yace da sannu nadama za ta lazumce ka an qaribin a kusa wata shaqu kuma zakkai shashika hasaratan dan asara yawmal masaki ranar da za a kore bayi zuwa ga Allah yace sa ta'alufuka ma lugatul bait sa ta'alufuka aisa talzumuka nadama za talzumce ka ana cewa alifa ya alafu ulfatan wa ilfan fa huwa alifun wa alif mafulun shine ma'alufun ana cewa alifa fulanan ai lazimahu wa anisabihi wa ahabbahu ibn al-arabi yake cewa mun ga wani hadisi na taba karanta shi a majmu'a al-arwahu junudun mujannada fa ma ta'arafa minha atalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa ibn al-arabi yake cewa lam tazal tilka aratullahi indi wal fata alifun lima yasta'idu alif kaga ala wazn al-fa'il wa qala aidan yake cewa kuma ta'awwur salihal akhlaqi inni ra'aytul mar'a ya'lafu masta'ada yace ka saba da ayyukan alkhairi ni a gani na mutun yana saba duk abin da ya saba da shi yana lazumta shi har kullun me yasa wanda ya kasance mashayin giya ne mai shan taba ne mai shan kwaya ne duk matakar in akai ai ya fasa wannan abun ko ya tuba an fasa barin wannan yana da wahala saboda rai na dan adam da zuciye shi in ta saba akan wani abu to yana da wahala bari kenan kai kokarin sabawa da alkhairi ko kokarin sabawa da abin da yake na alkhairi ne gami da abin da yake na sharri ne rai ta dan adam tana sabawa da duk abin da ta saba yana da wahala ta bar shi ya kala abul atahiya yake cewa ara al-mauta afna al-quruna allati madat falam yabqa zu ilfin wa lam yabqa alifu yace ina ga mutuwa ta kare duk karnunukan da suka wuce yace falam yabqa zu ilfin babu wani mai lazumta da yayi saura kuma wani lazumtace bai yi saura ba yace tashaqu aisha haqa ya shaqqa shahiqan fa huwa shahiqun shayka shakhsu shine taraddadan nafsu fi halqihi wa sami'a lahu sautun lumhashi yana kai kawo ana jin wangakin shi shine da shashika da hausa za a ce kawo qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa fa ammal lazina shaqu fa fil nar lahum fiha zafirun wa shahiq shahika ga sanan shashika ya kusa zawa daidai da hausa yace iza ulqu fiha sami'u la shahiqan wa hiya tafur wa awa ad-damashqi yake cewa la da shajarar rafi'atu ziyud li jaril jadawil fiha shahiqu asluhu min jabalin shahiq asalin shi daga dutsi in yana da tsawo sosai ake cewa haza jabalun shahiq sai ake amfani da shi ay mutanahidu ya kai karshe wajen tsawo almasaq daga saqai suku saukan ne ayu saqun nasu fihi ila jannati aw annar ranar da za a kore mutane zuwa ga aljanna ko wuta ita ce ranar tashin alkiyama Allah yake cewa wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara akai kora wanda suke kafurai zuwa ga jahannama mummune kuma yace wasiqal ladzina taqaw aka raka wanda suke mummune kaga saboda aljanna ba kora bace ma san can kora a aljanna kawai aka raka su ibnu rumi yake cewa marra ahunna fil masaqi sabaya damiyatul wujuhil aqdami busairi yake cewa qalubi ayyami masaqun mahararun walaysa lahum falsun masaqun mahararun bawardi yake cewa lahajun bi ariyatil hayati wa madara annal hayati ila al manula masaqu ma'anal bait yake cewa annaka iza lam tulazim fi ila alkhairi, kai idan baka lazumci aikin alkhairi ba alkhairai a cikin duniya, saufa tulazimuka nadama, to da sanin nadama za ta lazumta da kai an karibin a kusa, fi yawmin yusaqu nahalul jannati ila aljanna, ranar da za a kora ka zuwa ga aljanna ko kuma zuwa ga wuta. Wa tabki fi yawmin la yanfa'ul buka wal awil, kai kuka a ranar da kuka da karaji bai maka amfani. Wa hiya al-khasara al-kubra, ita ce asara mai tsanani. Wannan a cikin wannan na kawo a can gaba, akwai inda guda ɗaya wanda shi duk da na alkhairi ne yace, akwai ɗaya wanda na kawo na sharri, shi kuma da aka ganshi a cikin maholki ba mutanen kirki bane. Tambaye shi akai ma fa alallahu bika, sai yake ce da waƙe yake cewa mun wuce wani lokaci wanda mun yi tawasa mu a cikin lokacin da muka ga dama, gashi mu kuma muna cikin zamanin da yake wasa da mu yadda ya ga dama. A duniya mun yi wasa yadda muka so, mun yi tawargi da rayuwar, gashi rayuwa ta barzakhu tana wargi da mu yadda ta ga dama. Na 117 yake cewa a tadri ayyawmin zaka fakir wa aykir annahu yawmul firaqi, malan Allah mashi rahama yake cewa dan saboda girma maranar ta tashin kiyama, isti'zaman li amriha alqari'atu malqari'a, kamar wannan tambaya ce Allah yake ta tafkhiman li amril kiyama, dan saboda girma malamarin ta, ba tambaya ba yake cewa bai sani ba a bashi amsa. To shi ma nan haka ne irin wannan tambaye ce yayi, yace a tadri shin ka sani ayyomin zaka, wani wuni ne wannan wunin da muke magana, fakir kai tunani wa aykin ka tabbatar annahu yawmul firaqi, tace ranar rabuwa da duniya, yace firaqun laysa yushbihu firaqun, rabuwa wadda babu wata rabuwa da take kama da ita, duk wata rabuwa da mutum zai rabu da gari kaza ya rabu da kaza babu kamar rabuwa da duniya, babu kamar rabuwa da duniya. Mi tunani mu ga yanzu muka yi magana ta ba ce mutum zai tsawon rayuwar shi yana sha a ce ya bari yayi kawo bai iyawa, ba yadda za a yi ya iya. Misali ala sabili misal, abun da yake na halaka ne ma wannan shayi ne da aku biyan mun yawa, duka abubuwan na bar sa amma shi nayi kawo ban ni iya, ba yadda za a yi iya, saboda sabo ne ba kyau ba jiya ba. To kaga haka aikin alkhairi haka aikin sharri yake. To ina ga ran da aka ce tun hutawaka daga cikin ma'aihiya tare kuke, ran da ke jikinka tare kuke kuna ta yawo shekara 40 shekara 50, a ce yauwa da ƙarhi za a hudda shi da kaki da kasu. To shi ne yace rabuwa ce wadda babu gamuwa da ita, yace kadin qada ar-raja'u an at-talaqi, wanda ar-raja'u sai sa raja'i kwadayi na gamuwa, kadin qada haqiqa ya yanke, duk wanda aka ce wa na ya mutu ba tunanin cewa kuma mai yiwa la Allah gaba ko Allah ya rahama mai doshi mu gamu ko Allah ya tosaya ko mai doshi mu gamu, yana da wahala. Ma'anar baitaini ma'anar baiti guda biyu, yace atadri ayyuhal qari'u ayyawmin zalika al-yawm allazi yataqallamu an fakir, yace ka san wani wuni ne wanda malai yake magana akan shi kai tunani, tambaya ce ta girma malamarin, kamar yadda Allah yake cewa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin, Allah ya mumu irin wannan tambaye. Yace wa annahu yawmul firaq, cewa shi rana ce ta rabuwa na hakika, allazi lajtima'a ba'dahu fi hadhihi dunya, wanda babu haduwa da shi a cikin gidan duniya wannan gabaki daya, rabuwa ce ta har abada da babu zancen gamuwa. Yanzu zan mu takaita abin da muka faɗa, dai Allah ba mu lada kafin mu abin nan zan mu karanta shi ma abin ga guda daya. Muna na hudu cikin shi wannan littafin da muka yi ko ba hasira, zan mu ce maganganu na magabata, hikayoyi laɗa'if na magabata, ma fa alallahu bika wa ruwa ar-rawatu, ana hudu na kawo na wanga abin da aka rawaito, hikaya da aka rawaito daga Abdul Qudus ibn Muhammad al-Hubabi, yace naji babana yana cewa lamma mata Shu'ba, yayin da Shu'ba ya rasu, mun san Shu'ba ibn al-Hajjaj babban jagora cikin ilimin hadisi, araituhu ba'da sab'ati ayyam, sai aka nuna mun shi a maholki, urituhu aka nuna mun shi cikin maholki bayan kwana 7, wa huwa akhizun bi yadi mis'ar, yana rike da hannun mis'ar, mis'ar shi ma babban malamin hadisi, yace wa alaihi ma kamisa nurin, tare da su da riguna na haske, sai nace aba bista ma fa alallahu bika, ya kai baban bista mai Allah ya aikata da kai a lahiran nan, kala yace gafara liya mun gafara, kala sai yace bima za da mi, yace kala bi sirqi fi riwayatil hadisi, da gaskiya ta cikin riwaya hadisi, wa nashri lahu, da kuma yada hadisan annabi da nayi, wa ada'il amana fi, da kuma yadda nake bada amana cikin ilimin hadisi, kuma duk wanda ya san Shu'ba ya san da wannan Shu'ba ibn al-Hajjaj, wanda yake cewa li an azni ahabbu ilayya min an udallis, tadlisi karamin aibu ne amma ta yadda in yi tadlisi cikin hadisi gwada in yi zina, summa an sha'a yaqulu, sannan kawai sai fara waƙe yake cewa habani ilahi fil jinani bi qubbatin laha alfu babun min bijain wa jawhari sharabi rahiqun fil jinani wa hilyati min az-zahab li ibriz wa taj azhar wa nalqali samul huru wallahu khassani bi qasrin adiqin turbatil qasr anbari wa qala li ar-rahman ya shu'batal ladhi tabahara fi jami'il ulum fa aksara tana'am bi qurbi innani ankara diyun wa an iba wa ana abdi al-qawwam bil layl mis'aru kafa mis'aran izzan bi an sa'i zurani fa akshifu hujbi summa adni hu yuzur yace habani ilahi ubangiji na ya bani bi qubbatun wata qubba qatuwa fil jinani cikin aljanna laha alfu babin qatan gida mai koha ma koha dubu gare shi millu jain koha ta abun nan jawhari mai kabri da jawhari wanda yake mai tabshi yace sharabi rahiqun ruwan sha na ma rahiqun ne at fil jinani a cikin aljanna wahili yace aduna min azhabi yana mushi fasara da kaggan mu da ado ga abin da ya faru yace min azhabi da ibris na zinari wanda yake tatacce wattaju azharu da kuma kambe na sarauta yace wani alqali samul huru muna gamuwa da ƴan mata na hurul ini wallahu khassani kuma Allah ya kibance ni bi kasrin atiqi aqiqin turbatil kasr anbara da kuma wani baini wanda yake madaukaki sosai wanda kasar gidan mataran anbar ne Allah madaukaki yake ce mini ya shu'uba ta kai shu'uba allazi tabahara wanda ya zama kogi ne fi jami'il ulum cikin tattara ilimi fa aksara kuma kai yawaita yace tana an bi qurbi kai ni'ima a kusa da ni ka samu kusanci na yau innani ankara diun ni na yarda da kai wa ana abdi al-qawwam hakanan bawa na mai yawan tsayuwa bil layli daddar shine mis'ar shi ma na yarda da shi yace kafa mis'aran izzan ya isan ma mis'ar tsananin daukaka da girma bi an sai zuri ni cewa na bashi damar yayi ta ziyarta ta duk lokacin da ya ga dama ziyarce ni fa akshifu hujbi zan yaye mishi shamaki na summa adnihi yanzu sannan zan kusanto da shi ya kalle ni mis'ar ga abin da ya faru da shi ni ma kuma ga abin da Allah ya gaya mini ya gaya mishi a waki Jushayn ibn al-Mubashir al-Faqih sika ne a cikin ilimin hadisi yace na ga Yahya ibn al-Ma'ini cikin barci kuma da na zan yi su na kawo manya da ko kissa na bayan Allah salihai da malaman zuhudu amma na fara da malaman hadisi saboda kansu muke magana dukan su wannan da na kawo harko duk malaman hadisi ne jigajigai sika ne yake cewa na ga Yahya ibn al-Ma'ini cikin barci sai na ce mishi me Allah ya aikata maka yace a adani wa habani ya bani kyauta kuma yayi ta bani wa zawwajani 300 hura ya aurar da ni da maccen hurul ain 300 wa ma hadali bainal babaini bainan nas sami'a haja afar ibn abi asim min hubaysh awara al-husayn ibn husayb an hubaysh kwatamta mushi wannan shi ma ce na ga Yahya ibn Ma'ini cikin barci nace me Allah ya aikata maka alahira yace Allah ya shigar da ni gidan shi kuma ya aurar da ni hurul ain 300 ka gani abin da ke nuna maka maharkin tabbas ne wancan yayi amma agana da baya shi kenan wancan ma yayi muharkin shi kuma maga amsar da ya bashi kenan sun maqala lil mala'ika sannan Allah ya ce ma mala'iku unzuru ila abdi kaifa tadarra wa hasan ku kalli bawa na yadda yake kyau kuma yake kyautata kenan Allah yana alfahari da abinda Allah ya bashi a cikin lahira duk da mun san sai an yi hisabi ake koma zuwa ga wannan makoma amma su dan saboda kasancewar aikin na alkhairi ne karbuwa a wajen Allah ha an nuna musu tunin abinda aka ba su tunkan aje ga shiga ba ana ne har sun shiga ba mun sani cewa ya tabbata hadisi cewa mummuni idan ya rasu cikin makabartar shi ana nuna mushi ma wannan kinshi cikin sahiya da yamma cikin sahiya da mazamnin shi to tunin an bashi an nuna mushi cewa ga abinda aka bashin kuma ya rika ziyarta yana zuwa yana zawwa ran shi a cikin wannan ruhin shi yana zuwa aljanna shi yana zuwa yana zawwa haka ya tabbata a hadisi to wannan duka ba abin mamaki bane ganin su da wannan abun tunkan a tashi hisabi daga shiga barzakhu tunin sun san mako masa har ma ga yadda aljanna take karshen samun yarda Allah da kuma samun nasara kenan an ga wani su a can gaba aka ce mi Allah ya aikata maka mi kattar da yace babu abin da zan gaya maka ka fahimta kawai dai na rubu da duniya ku gidan wahala ku tai ku harkar